ranar Litinin da ta gabata ce rahoton kullu wata cuta ya bayyana wanda ba san kowace iri bace kuma har ma ta halaka mutane takwas a wannan kauye na Dugurawa kuma ya zuwa ranar Laraban nan alƙalman waɗanda suka mutu ya kai 11 da yake tabbatar da al'amarin ga manema labarai aje da murice kwamishinan lafiya na Kano da Takabiru Ibrahim Jesu ya ce bayan gudanar da binciken kimiyya a yayin jami'an lafiya daga ma'aikatar sa sun tabbatar da cewa cutar sankarau ce ta halaka mutanen kuma yanzu haka akwai wasu mutane shida da suka kamu da ita
haka gwada sai binciken ya nuna cewa waɗannan mutane sun kamu da cutar sankarau din ma wadda take kashin A da yake tana da kashi saboda haka waɗannan mutane guda shida wanda muka gano suna da waɗannan alamomin wannan cuta suna asibiti suna samun kulawa da ta kamata ina son yin amfani da wannan dama in sanar da mu ko kuma ƙara faɗakar da mu cewa ita wannan cuta ta sankarau cuta ce da take yaɗuwa tsakanin ɗan adam da tsakanin mutum zuwa ga mutum kuma cuta ce wadda take kawo kumburi wata riga da take rufe kwakwalwa da raka sakamakon kamuwa da wata ƙwayar cuta wadda aka fi samu a cikin wannan annoba ita ce ƙwayar cuta da ake kira Neisseria meningitis alamomi na wannan cuta su ne zazzaɓi mai zafi ciwon kai mai tsanani tashin zuciya amai da sankarewar wuya
ya zaka dai wasu majiyoyi na cewa adadin waɗanda suka mutu ka iya wuce 11 la'akari da cewa akwai waɗanda annobar ta rika da su ba tare da gwamnati ta san da su ba amma kwamishinan lafiyar na Kano ya ce yanzu haka sun fara ɗaukar matakai game da wannan annoba
wasu daga cikin matakan da muka ɗauka shine fitar da tsari wanda zai rika bibiyar mutane ana bincikansu domin gano wanda suke da alamu na wannan cuta a cikin al'umma sannan kuma an samar da wato wani team wanda muke kira rapid response team wanda yake shiga domin wato duk inda aka samu zargi na kamuwa da wannan cuta wanda su suke zuwa domin tabbatar cewa an yi binciken da ya kamata an gano me yake faruwa haka kuma gwamnatin jihar Kano ta sai magunguna ta kai asibitoci da suke guraren da aka samu bullar wannan cutar haka kuma muna kokari na ganin cewa sauran asibitocinmu an kai waɗannan magunguna domin shirin ko ta kwana idan aka samu irin waɗannan masu wannan cuta Allah ya kiyaye akwai magunguna da za a yi amfani da su haka mun ɗau matakai na faɗakar da mutane na wayar musu da kai
wannan cuta ta sankarau dai ta kashe kimanin mutane 100 cikin ƙasa da watanni 2 a jihohin Jigawa da Katsina masu makwabtaka da jihar Kano Mahmudu Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya